واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باين هكا ان هو نمنا غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غوديا والله سبحانه وتعالى da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibitin koyarwa da ke garin Azare jihar Bauchi, majalisi da muke karatu daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, wanda ya kunshi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan yammaci na Juma'a, wannan shine majalisi na 105 a wannan yammaci na Juma'a 4 ga watan Rabi'ul Thani, hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 25 ga watan Satumba na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata muna bayani kan hadithatul ifki, ba mu karkare ba lokaci ya kure mana, wato hadisa wacce ta kunshi kirkirar ƙarya mai girma a jingina wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuna Aisha. Wannan yana daga cikin bayani da muke kan ita wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jerin falala da ta samu daga Allah subhanahu wataala. Gabar da muke bayani a kanta ita ce, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta zaga waɗanda suke mafi kusa da shi, yana jin numfashinsu, ma'ana shawarwarinsu dangane da maganar da ake ta yawo da ita na jifan matarsa da alfasha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallacinsa, ya hau kan minbari kamar yadda bayani ya gabata. Bisa al'ada irin tasa, idan muhimmin abu ya taso yakan shiga masallaci ya hau kan minbari. Annabi ya yi hakan kamar yadda ya saba, ya hau kan minbari ya yi jawabai, wanda bayani kan jawaban nasa ya gabata. To a nan wajen amsa jawaban annabi da mayar da martani a kai, sai ya haifar da saɓani tsakanin ƙabilun mutan Madina guda biyu, tsakanin ƙabilar Aus da kuma ƙabilar Khazraj, har abun ya kusa kai su ga mummunan al'amari, abun ya ɓaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga abun ya kai intaha, ya kai wani mataki, ya sauko daga kan minbarin nasa, yana ba su baki, yana rarrashin su, yana musu nasiha da jan hankali. Wannan ya sa kowa ya dawo, ya yi sanyi, ya nemi guri ya zauna. To baya ga haka, ummuna Aisha Allah ya yarda da ita, wacce ake ta yaɗa maganar ƙarya a kanta, ta ce, ni dai ban gushe ba a gidan iyayena, ba abin da nake banda kuka, tace kuka baya yanke mun ba dare ba rana, kawai zubar da hawaye nake, kai ka ce hawayenta zai kare saboda yadda take da take ta zubar da hawaye. Tace kuma bugu da kare na kasa tozali da bacci koda na sa'a ɗaya ne. Kenan bacci ya kaurace wa idaninta, babu abin da ke kwaranya daga idanun banda hawaye. Sannan kuma zuciyarta tana kuna tana cikin radadi bisa ga wannan magana na ƙarya na batanci da ake ta yawo da shi cikin garin Madina a kanta. Tace yadda na ga dare haka nake ganin, yadda na ga rana haka nake ganin dare. To bayan wannan al'amari ya faru cikin masallaci tsakanin kabilun Aus da Khazraj, yayin da manzon Allah ya bijiro da wannan batu cewa wa zai agaza masa dangane da mutumin da cutarwarsa ta kai ga manzon Allah cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace da aka kwana washe gari, da gari ya waye sai iyaye na suka zo suka zauna a inda nake, inji ummu na Aisha Allah ya dade ita, mahaifinta sayyidina Abubakar wanda sananne ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wanda ya kai shi falala da daukaka. Sannan sai mahaifiyarta Ummu Ruman suka zo suka zauna kusa da ita suna tausaya mata saboda matsanancin yanayi da take ciki, ba ci ba sha ba bacci sai zuban hawaye. Abun ya taba zukatun iyayenta kuma sun kasa sanin me ya kamata su yi don su sassauta mata wannan radadi da take ciki. Tace na zauna tsawon darare biyu da wuni guda, ta kwana ta wuni ta sake kwana. To washe gari na kwana na biyu da gari ya waye shine iyayenta suka zo suka zauna a kusa da ita, ita kuma babu abin da take rabzawa banda kuka. Tace har sai da nayi tsammani cewar zuciyata za ta fashe, hanta ta za ta yi raga-raga saboda tsananin tashin hankali da nake ciki da kuma yadda nake zubar da hawaye. Tace to yayin da iyayena suka zo da gari ya waye suka zauna kusa da ni ina ta kuka, sai muka ji ana sallama. Da aka duba sai aka ga wata mata ce cikin mutan Madina ta kawo ziyara wa ummu na Aisha, saboda yadda wannan magana ke ta yawo ta zo ta ga ya yanayin Aisha Allah ya dade ita yake. Lokacin da ta shigo ta tarar da iyayen Aisha zaune kusa da ita, Aisha kuma babu abin da take sai rabza kuka, ita ma sai ta nemi guri ta share ta zauna sai ta fara kuka. Tana taya ta kuka, tana ji mata, tana taya ta jimami da alhini na wannan al'amari. To suna haka ummu na Aisha na kuka, ita wannan mata cikin mutan Madina ita ma tana kuka, sai suka ji sallamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Aka amsa manzon Allah sallamarsa, aka bashi dama ya shigo. Tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai ya nemi guri ya zauna. Tace bai zo kusa da ni ya zauna ba, wani guri daban ya nema ya zauna. Tace tunda wannan al'amari ya fara, tunda aka fara yada wannan jita-jita, manzon Allah bai zauna kusa da ni ba, inji ummu na Aisha. To wannan shi ma ya kara daga mata hankali. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi guri ya zauna kusan wata guda kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana dako, ko Ubangiji zai masa ishara cewar maganar nan fa da ake yada ta a kaina ta ƙarya ce, ni dai abin da nake fata kenan. Kuma cikin hikima ta Ubangiji wahayi sai ya tsaya tak, da ba a sati ko sati biyu ba a yi wa manzon Allah wahayi ba. Amma cikin hikima ta Ubangiji lokacin da aka fara yada wannan jita-jita ta ƙarya sai wahayi ya tsaya tak. Tace sai da aka share wata guda muka zauna babu wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da so daya. ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita tace ni da ina fata Allah ya wanke bisa ga wannan abu da ake ta yadawa akai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi guri ya zauna sai yayi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace amma ba'd dama annabi duk sanda zai magana mai muhimmanci sai ya bude da wannan innal hamdalillah duk sanda yazo zai magana wa'azi ne karantarwa ne jan hankali ne magana ce wacce take da muhimmanci to annabi sai ya bude da wannan to annabi sai yayi wannan yayi innal hamdalillah har zuwa karshe bayan ya kammala sai ce ya Aisha ya fiskanci ummuna Aisha da magana yace ya Aisha fa innahu balagani anki kaza wa kaza ya Aisha lallai fa yadda al'amarin yake ni labari ya iso ne akanki akan kin yi kaza kin aikata kaza fa idza kunti bari'a in har kin kasance ke kubutacciya ce dangane da labarin nan da ya iso ne cewa kin aikata kaza da kaza da kaza da kaza yace fa sayubarri'uki Allah to ko tantama ba na yi ko shakka ba na yi Allah zai kubutar da ke in har kin kasance ke kubutacciya ce to ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai kubutar da ke yace wa in kunti almamti bi dhanbin in kuma har kin kasance kin aikata zunubin nan da ake ta yada shi duk da cewar na san ba dabi'ar ki bace ba halin ki bane za a iya samun gocewar kafa to in kafa ta zame kin san cewar kin aikata wannan al'amari da ake ta yawo da shi cikin garin Madina fastaghfirillah wa tubi ilaihi ki nemi gafara Allah ki tuba zuwa ga Allah fa innal abda idza tarafa bi dhanbi thumma taba taba Allahu alaihi yace saboda shi fa bawa idan har yayi itirafi da zanubinsa yayi nadama bisa ga abin da ya aikata ce ubangiji na aikata maka zanubi iri kaza sharrin shedan ne ubangiji kamun afuwa ka gafarta mun daga yau har in koma gare ka ba zan sake aikata wannan zanubin ba to in har kika yi haka ubangiji zai karbi tubanki kuma zai miki afuwa kaga wannan lafazi na karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu dai yana mana isharar kaunar da manzon Allah yake yi wa Aisha har yanzu bata gushe ba tana domin yana dora ta kan turbar da za ta bi ta nemi afuwar ubangijinta in har ta san ta aikata wannan al'amari da ake ta zarginta da shi ake ta yada shi bayan manzon Allah ya yi shiru ya rufe bakinsa ya kammala maganarsa ta ce kawai sai na ji hawaye ya tsaya cak ba na ji ko digo guda yana tahowa saboda tsananin bakin ciki da ɓacin ran da na samu kaina a ciki a wannan lokaci ya ninka na baya ka san a wasu lokatai idan ɓacin rai ya kai makwara kuka ma sai a kasa idan kaga mutum yana kuka da ɗan sauki abu amma idan ya kai wani gaci kukan ma ba zai zo ba to abin da ya faru da ita kenan a wannan lokaci ta ce sai ta ji ko digon hawaye babu ko da kwaya ɗaya a idanta saboda matsanancin ɓacin rai da baƙin ciki da ta samu kanta a ciki ta ce sai na juya inda mahaifina yake zaune sayyidina Abubakar kenan ta ce ya baba amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayar nan da ya mun manzon Allah mata tambaya ta Aisha in har kin san ke kubutacciya ce to ba matsala Allah zai kubutar da ke in kuma kin san kin aikata wannan abu da ake zarginki da shi ki tuba ga Allah Allah zai karbi tubanki sai ta ce wa mahaifinta amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mahaifinta sayyidina Abubakar yace wallahi ma adiri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi ban san me zan ce wa manzon Allah ba dangane da wannan tambayar da ya fuskantar da ita gare ki. Sai ta juya gunda mahaifiyarta take zaune, tace ki ba wa manzon Allah amsa dangane da wannan tambayar da yayi mu. Mahaifiyarta ita ma irin abin da mahaifinta ya faɗi irin sa ta faɗi, tace wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace wallahi ban san me zan ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Ummuna Aisha sai ta juyo sai take cewa a lokacin ne ina karama bana karanta Qur'ani sosai, tace na rantse da Allah dukkanku, inji ummuna Aisha Allah ya yarda da ita, dukkanku kun san cewar na san cewar abun nan da kuka ji ana yadawa mutane suna ta yawo da shi, ni na san cewar in na ce muku ba haka bane ba za ku yarda ba, ku kuma wannan abu ya riga ya zauna cikin zuciyarku kuma kun gaskata abin da mutane ke faɗi, ni in na ce ba haka bane ba za ku yarda ba, in kuma na ce haka ne nayi ƙarya wa kaina bisa ga abin da ban yi ba. Tace to babu wani abu da zan iya maida martani akai a wannan gabar, face in faɗi irin abin da baban Yusufa ya faɗa sai sunansa ma ya ɓuya mata saboda yanayin da take ciki ko kuma ƙarancin yawan karanta Qur'ani. Tace kawai sai dai in ce fa saburun jamil, kawai abin da zan yi shine haƙuri wanda yake mai kyau, wallahul musta'anu ala ma tasifuna, Allah shine abin neman taimako bisa ga abubuwan da kuke ta siffanta shi kuke ta yaɗa shi. Tace kawai sai na juya na kwanta na fuskanci wani bangare daban inda ba wanda ke gani na, kawai sai na ci gaba da kukana akan shimfiɗi na. Tace kuma a daidai wannan lokaci dai ban ɗebe tsammani ba, ina fata Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da ni dangane da wannan zargi da ake mun, kuma kowa ya hau kai ya zauna, ko da ma mutum bai gaskata ba dai babu wanda a zuciyarsa ya ji cewa ban yi wannan abin da ake tuhuma na da shi ba sai ƴan kaɗan daga cikin mutane. Ta ce to amma dai ina fata Allah maɗaukacin sarki zai kubutar da ni, ta ce amma wallahi ban taɓa tsammani Allah maɗaukacin sarki zai saukar da ayoyi na Alƙur'ani a kaina ba, saboda ina ga matsayina bai kai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar Alƙur'ani a kaina ba. Ina ni dai abin da nake fata shine Allah maɗaukacin sarki ya nuna wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ko da a cikin bacci ne cewar wannan abu da ake zargina da shi ban aikata ba, amma ban taɓa tsammani ba, ban taɓa kawowa a raina cewar Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'amarina zai saukar da wahayi ya saukar da ayoyi na Alƙur'ani ba, saboda ni kamar ina ga ban kai a kaina Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi na Alƙur'ani wanda za ana karanta shi kuma har kiyama ta tsaya ba. Sai dai babban abin da nake fata Allah ya nuna wa annabi koda a cikin baccinsa, tunda ai ana yi wa annabi wahayi cikin bacci, mafarkin da annabi yake ai wahayi aka masa saboda shedan bai isa yayi wasa da zukatun annabawa ba, shi yasa duk abin da annaba suka gani cikin bacci wannan haka babu tararradi babu kokonto a kai. Ta ce wallahi ban ɗau lokaci da juyawa ba, kuma babu wanda ya tashi daga gurin zamansa, babu kuma wani da ya shigo cikin gidan face wahayi ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan ka ce kamar tsaftawa da bismillah, kafin ka ce meye wannan sai wahayi ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai abin da ke samun manzon Allah na yanayi da ke nuna cewar ana masa wahayi, sai na ga ya samu manzon Allah, sai manzo Allah ya shiga cikin wani yanayi wanda da ka gan shi ka san yana jin tsananin zafi. Dama galibi in ana annabi wahayi ko da lokaci ne da ake tsananin sanyi sai kaga har gumi na karyo masa, ana tsananin sanyi wani ma yana karkarwa saboda sanyi, amma annabi sai kaga zafi yake ji gumi yana karyo masa saboda ana saukar masa da magana mai girma. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, haka Allah ya ce qawlan thaqila, magana mai nauyi. Shi yasa ana saukarwa annabi zaka ga yanayinsa ya canja, fatarsa ta yi jajawur, ya hada gumi, gumi na ta zuba kamar an kwara masa ruwa komin tsananin sanyin da ake. Tace kawai sai na ga annabi a cikin wannan yanayi, to sai na fahimci cewa komi akai wahayi ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Can bayan dan wani kankanin lokaci tace sai na ga annabi ya dawo cikin yanayinsa normal, wannan yanayi kamar yana cikin matsanancin yanayi ko yana jin zafi, sai na ga ya kau gumi da ke kwaranya daga jikinsa sai ya tsaya. Tace kawai sai na ga manzon Allah yana murmushi. Inji ummuna Aisha sai yake cewa ya Aisha tuhmadillah, sai ya Aisha ki gode wa Allah, ya Aisha ki gode wa Allah. Annabi yana faɗin haka, ya ke Aisha ki gode wa Allah, yana murmushi yana dariya yana ki gode wa Allah, ki gode wa Allah. Farkon kalmar da annabi ya fara ambato kenan, yana dariya yana ya Aisha ki gode wa Allah, faqad barra'aki Allahu, Allah ya kubutar da ke dangane da wannan zargi da ake miki na jingina miki alfasha da ake yi. To a take sai mahaifinta shi ma ya fara dariya, mahaifiyarta ta fara dariya, wannan mutuniya ba ansariya yar Madina da tazo gurin ummu Aisha ita ma ta fara dariya. Mahaifiyarta sai ta ce maza tashi ki je ki zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ba zan zauna kusa da shi ba, ai ba shi ya kubutar da ni ba, Allah ne ya kubutar da ni, Allah na zan godewa. Inji ummu na Aisha, Allah madaukakin sarki ya yarda da ita. To anan sai aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi guda 11 duka akan matarsa ummu na Aisha, duka dan Ubangiji ya wanke ta bisa ga zargin da aka yi mata na tuhuma da zina. Innal ladina yuhibbuna, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ifki والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. wannan ita ce aya ta farko cikin ayoyi guda 11 da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar dan ya wanke ummu na Aisha, Allah ya dade ita. Bayan waɗannan ayoyi 11 akwai ayoyi guda 4 da suka biyo bayan su a matsayin khatima. Mun san khatima? Na'am. Ka san yanzu idan mutum zai yi rubutu yana muqaddima, in yayi rubutun ya kare yana khatima, me Bahaushe yake kiransa conclusion, wannan ai turanci ne, muna neman kalmar Larabci a Hausa ne. Cikato haka Bahaushe, cikato ko? Na'am, cikato ko? To ayoyi guda 4 da suka biyo bayan 11 nan cikato ne, bayanin ya fito kuwa. Kuma kafin ayoyi 11 nan akwai introduction, inji Bahaushe, gabatarwa, muqaddima, a inji Bature ko? Akwai gabatarwa, Allah sai da ya gabatarwa, sannan aka zo da ayoyi guda 11, sannan kuma aka yi cikato, khatima kenan, aka rufe maganar. Kammalawa ko? Kammalawa da rufewa, kamar ai ya fito, kammalawa da rufewa. Ubangiji sai kammala wannan kissa ta ummu na Aisha wajen kare ta, sai kammala shi ya rufe shi da ayoyi guda 4. Kamar ya fi a ce kammalawa da rufewa, wannan gabatarwa sai asalin ayoyin da aka saukar, sai kuma kammalawa da rufewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, lallai waɗannan da suka zo da kirkirarriyar ƙarya mai girma, Allah sai kira ta da al-ifku. In an ce al-ifku, ita ce ƙarya wacce aka kirkire ta mai girma. Yadda aka yi ta zama mai girma, ba a kan lagalagan mutum aka kirkiri ƙaryar ba, a kan maɗaukakiyar mutum matar annabi Aisha, Allah yadda da ita, wacce Allah subhanahu wa ta'ala gabanin manzon Allah ya aure ta, ya umurci mala’ika Jibrilu ya yi ta zuwa da ita wa annabi a cikin ƙyalle na alhariri, a zo da ita a ce wa annabi, wannan matarka ce, wannan umurni ne na Ubangiji. Ya turo mala’ika ya zo da ummuna Aisha cikin ƙyalle ko mayafi na alhariri wa manzon Allah cikin baccinsa, ana ce masa wannan matarka ce. An yi wannan wa annabi har sau uku. To kuma a kirkiri ƙarya irin wannan a jingina gare ta, kaga ƙarya ce wacce take mai girma, saboda ta shafi mutum wacce take mai girma, mai matsayi, mai kima gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya kira ta da al-ifku. Allah maɗaukakin sarki ce, innal ladina ja'u bil-ifki usbatun minkum, lallai waɗannan da suka zo da kirkirarriyar ƙarya mai girma wata jama'a ce, wata tawaga ce daga cikinku. A ciki akwai wanda suke muminai, amma kuma munafukai sun musu tasiri, suka yi ƙoƙarin ɗaukar dakon wannan ƙirƙirarriyar ƙarya mai girma, suna yaɗa ta a Madina. To da su Ubangiji yake magana, saboda ai akwai Mista bin Atafa. Mista ai mumini ne, kuma ya halarci yaƙin Badar. Sannan akwai Hamna bintu Jahash, ita ma mumina ce, tana cikin mata na sahabbai. To ire-iren waɗannan, annabi sai da ya musu bulala na ƙazafi. Annabi ya yi wa Mista bulala 80, saboda Allah ce, alladina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda. Waɗannan da suke jifar mace kamammiya, mumina, sa'annan kuma su kasa zuwa da shaidu guda hudu, Allah maɗaukakin sarki yace fajliduhum 80 jalda, horonsu shine ku musu bulala 80 haddi na ƙazafi. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi, usbatun minkum ɗin nan da Allah ambata a nan, annabi sai bi su ɗaya bayan ɗaya, muminai daga cikinsu ya musu bulala 80-80, saboda sun ɗau da kan yaɗa magana ta ƙazafi ta ƙarya, alhali ba su da shaida. Shi yasa idan ka samu labari na ɓatanci kan wani, kar ka ɗauki dakon yaɗa shi har sai in kana da shaida. Sannan kana da shaidar, wani amfani za ka amfana da shi in ka yaɗa magana na ɓatanci wanda zai ɓata ma wani a idon mutane, wanda suka ne ga wani ɗan uwanka musulmi a idon mutane, cin mutunci ne ma wani ɗan uwanka musulmi a idon mutane, keta masa rigan mutunci ne, keta masa hurumi ne. Yanzu in ka ɗauki dakon yaɗa, ko da a idonka abin ya faru, me ka amfana da shi? Wace riba ka fita da ita? Babu riba. To wannan, in ma kana da tabbacin abin ya faru, to ina ya ga wanda ba shi da tabbaci? Harkan social media, daga ka samo labari wane ya yi kaza, shikenan ka yi postin nan, ka yi postin can, wallahi Allah ya tambaye ka dangane da wannan postin da kai ta yi, alhali baka tantance gaskiyan hakikanin faruwan wannan abun ba. Duk kuma iya nisan da yayi, sai Allah ya tambaye ka akai. Saboda haka ƴan uwa, mu yi hattara dangane da yaɗa maganganu da suke taɓa mutuncin ƴan uwanmu musulmi, wanda kuma ba mu da tabbaci, ba mu da yaƙini, ba mu da hakikanin faruwar wannan abun da su. To shi ne Allah yake zargi a nan, ya ce usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikinku. Jama'ar kuma kashi biyu ce, akwai wanda suke muminai, wanda munafukai suka musu tasiri, akwai kuma munafukan dama su ne uwa uba. Allah maɗaukakin sarki ya ce la tahsabuhu sharran lakum, waɗannan maganganu da ake ta yaɗawa na ɓatanci, wanda ko shakka babu ya cutar da ku, la tahsabuhu sharran lakum, kar ku yi tsammanin sa cewa sharri ne gare ku, bal huwa khairul lakum, a ashi din alkhairi ne gare ku, kuma ya zama alkhairi wa ummuna Aisha, saboda matsayin ta a gurin Ubangiji ya bayyana. Kaga da ba a yada wannan magana ta ƙarya ba, da da yawa ba za a gano matsayin ummuna Aisha gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Allah dama idan yayi nufin faruwa abu sai tanadar da sababin wannan abu. Yanzu Allah yayi nufin ya bankadewa bayinsa matsayin wannan baiwa Allah a gurinsa, to sai samar da sababin da zai sa a gane matsayinta a gurinsa. Shine yadda munafukai suka dinga yada wannan magana ta ƙarya, jifanta da alfasha. Wannan yasa Ubangiji ya saukar da ayoyi, ya wanke ta, hakan kuma ya nuna matsayinta a gurinsa subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Allah madaukakin sarki ce, li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane ɗaya daga cikin su na waɗanda suka ɗauki nauyi, suka daudakon yaɗa wannan magana ta ɓatanci wa matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, masoyiyarsa, kowanne zai samu rabonsa na abin da ya aikata na laifin yaɗa wannan mummunar magana. Kowanne ɗaya daga cikinsu zai samu rabonsa. Sai Allah ce, wallazi tawalla kibrahu minhum, wanda kuma ya zama shi ne jagora, shi ne jagaba a cikinsu, Allah ce, lahu azabun azim, wannan yana da azaba wacce take mai girma. Allah masa tanadin azaba ta musamman. Shine Abdullah bin Ubay bin Salul, dan shi ya kirkiro wannan ƙaryar, shugaban munafukai na garin Madina. To waɗannan ayoyi da aka saukar sun farantawa matar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, ranan kuma sai ta kasa bacci saboda murna. Ta kasa bacci saboda murna, ta dinga kuka na murna. Dama ana kuka na bakin ciki, kuma ana yin na murna. A baya ta yi kuka na bakin ciki, yanzu kuma tana kukan murna. A baya ta gagara yin bacci saboda bakin ciki, yanzu kuma ta gagara yin bacci saboda murna. A baya ta gagara cin abinci saboda murna, saboda bakin ciki, yanzu kuma ta gagara cin abinci saboda murna. Tace lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi guda 11, Sayyidina Abubakar sai ya ce, wallahi tallahi, daga yau na daina ciyar da mista, duk wata ɗawainiya da nake masa na yanke. Dama mista yana cikin talakawa, cikin almuhajirun, wanda ba su da cin yau balle na gobe, wanda abin da za su ci ya fi ƙarfinsu, mista yana ciki. To Sayyidina Abubakar, da yake Allah ya tarfa wa garinsa nono, hannunsa yana cuɗar bayansa, sai rungumi mistah din nan, saboda dangantakar da take tsakaninsa da mistah, domin mahaifiyar mistah ƴar uman Sayyidina Abubakar kenan, da Sayyidina Abubakar da mahaifiyar mistah ƴaƴan umomi ne. To kaga kenan mistah yanzu yana a matsayin ɗa ne ga Sayyidina Abubakar, domin mahaifiyar mistah ƴar uman Sayyidina Abubakar. To sai rungume shi, ya bashi ci, ya bashi sha, ya bashi sutura, ya bashi gurin zama, duk wasu bukatunsa Sayyidina Abubakar yake masa. Kuma sai aka wayi gari da aka tashi yaɗa wannan magana na ɓatanci wa ƴar Sayyidina Abubakar, mista yana cikin na gaba-gaba. To shi yasa Sayyidina Abubakar, bayan an saukar da waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke ummuna Aisha, sai ya yi rantsuwa ya ce, wallahi tallahi, daga yau na yanke duk wata ɗawainiya da hidima da nake yi wa mista. Tunda a irin sakayyar da zai mun kenan, ni ina masa alheri, shi kuma ƙoƙari yake ya ga al'aurata, ƙoƙari yake ya ga na taɓe ni da iyalaina, to shi kenan ni daga yau na yanke duk wata hidima da ɗawainiya da nake masa. Allah madaukakin sarki ce, ba za a yi haka ba. Haka wannan zai nuna maka matsayin shi ma Sayyidina Abubakar gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ce, wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati ayu utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah fi sabilillah falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah sai saukar da wannan aya. Allah madaukakin sarki ya ce wala ya atani ulul fadl minkum, wadanda Allah ya ba su falala suka zamanto nagartattu masu kima masu addini a cikinku kar su yi rantsuwa, shine la ya atani ulul fadl minkum, ma abota falala a cikinku wanda Allah ya daukake su a cikinku, wasa'a kuma masu dukiya, gashi Allah ba su falala ta lahira sannan a duniyar ma ba a basu aba ba, Allah ba su dukiya, shine wala ya atali ulul fadl minkum wasa'a, ma abota falala a harkar addini da lahira kuma ma abota fala dukiya kar su yi rantsuwa. Ayyutu ulul qurba, cewa ba za su bawa makusantansu abinda Allah ya hore musu na dukiya ba, na abinda ya shafi ciyarwa, tufatarwa, gurin zama, kar su yi rantsuwa cewa ba za su yi ba, kar su yi rantsuwa cewa sun daina. Wal yatama wal masakin, da marayu da miskinai, wal muhajirin, da wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, kar su yi rantsuwa su ce ba za su yi ba. Allah ya ce falyafu wal yasfu, tabbas sun muku kuskure, tabbas sun muku laifi, to amma abin da za ku yi shine falyafu, su yi afuwa, wal yasfu, su kaune kai bisa ga abin da aka musu na cutarwa, na batanci da aka yi wa iyalansu, su yi afuwa, su kaune kai. Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin kudin bakwa so Allah gafarta muku, inda kudin ma kuna zunubi, to saboda haka in kuna so Allah gafarta muku, in wani ya muku kuma ku gafarta masa kuma sa afuwa. Kenan wannan yana nuna idan mutun ya maka laifi ka masa afuwa, kai ma Allah zai ma afuwa, kaida ce ta Ubangiji, in kai kai ma sai a maka. Kenan koda ma ba a wannan babi ba, wannan kaida ce da za ta shiga babuka daban-daban. Idan ka ciyar sai Ubangiji ya ciyar da kai, in ka bayar Ubangiji sai ya baka, in ka kyautata Ubangiji sai ya kyautata maka, aka sun haka fa shi ma an kai sai Ubangiji ya ma na'am, aka sun haka, in ka make Ubangiji shi ma sai ya make ma, aka sun haka ma haka ne, in ka make Ubangiji sai ma sai ya make maka, in ka jinka ya afuwa ma wani Ubangiji shi ma sai ya kiya maka afuwa, shine ay ala tuhibbuna ayyak, shin bakwa so Ubangiji ya muku afuwa, kenan bakwa so ya muku afuwa kuma kar ku yi wa mutane, in ba ku yi wa mutane ba shi ma sai ya ki muku, kaga kaidar kenan, in kai kyakkyawa Ubangiji sai ya maka kyakkyawa, in ka kame ka ki Ubangiji shi ma sai ya kame ya ki maka. Wannan abun na ganshi zahiri ɗan uwa, wallahi na ganshi a aikace karara daga Ubangiji subhanahu wataala, kuma a jarraba za a gani, wallahi in kai Ubangiji zai maka, a kusa ko a nesa wallahi zai maka, wannan ko shakka babu ko tantama babu. To shine sai sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya dade shi da yaji waɗannan ayoyi da aka saukar, sai ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, yace a na rantse da Allah wallahi ni kan dai ina so Allah ya gafarta mu. Sai dawo da dawainiya da hidima da yake yi wa mista, ya ci gaba da ciyar da shi da tufatar da shi, kuma ya dawo da shi gurin da ya bashi na zama. To wannan ita ce takaitacciyar kissa ta ummuna Aisha da ta shafi kirkirar ƙarya da aka yi aka jingina zuwa gare ta. A ƙarshen kissar ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ta tambayan mutane da yawa, ya tambayi wannan ya tambayi wancan, tace daga cikin mutanen da manzon Allah ya tambaya akan ummuna Aisha akwai Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk cikin jerin matan manzon Allah babu wacce take ga za ta iya karawa da Aisha sai Zainab. Sauran duk suna ga Aisha ta musu nisa, kowa ta shafa wa kanta ruwa ta jira kanta, amma Zainab tana ga matsayinta ya kai. Idan Aisha tana ga tana da matsayi kaza da kaza, ita ma tana da matsayi kaza da kaza, to ita ce suke karawa a fagen kishi da ummuna Aisha. Domin Aisha idan tana da falala ta fiskar, ita ƴar sayyidina Abubakar ce. Sayyidina Abubakar ai mun san cikin al'ummar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi fifiko, babu wanda ya kai shi falala a gurin Allah da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan a al'ummar nan ta annabi shine yake kololuwa, shi yake sama, babu wanda ya kamo shi ta fiskar imani, ta fiskar takawa, ba wanda ya kamo sayyidina Abubakar. To kaga kuma ƴar Sa'ida ta zamanto tana da kima, tana da matsayi na musamman saboda matsayin babanta. Wannan na farko kenan. Na biyu, irin kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata, wanda ta dara kaunar da yake yi wa sauran matansa. Wannan kuma ba laifi bane, kamar yadda muka yi bayani a baya. Allah da kansa ya tabbatar da haka din, cewan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, amma sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili fatadharu hakal mu'allaqa. Ku wadanda kuke da mata sama da daya, ku fa sani cewar ba za ku taba iya yin adalci tsakanin su ba ta fiskar soyayya. Kaji yadda kake son uwar gida haka kake son amarya, nan ba zai taba yuwa ba. Dole soyayyar da kake yi wa daya ya zama yafi na daya. Wannan Allah baya kama bawa da laifi a kai, sai dai hakan kar ya ɗebe ka ya sa ka yi rashin adalci. Shi yasa Allah ya kammala maganar da cewar wala tamilu kullal maili fatadharu hakal mu'allaka. Ita wacce soyayyarta bai kai ta ɗayan ba, kar a karkata ga wacce aka fi so ɗin, ita kuma wannan a barta kamar ratayayya, kamar ƴar kuciku bamu, kar a barta ta zama haka. To annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen da ya tuntuba, akwai wacce suke zafin kishi tsakaninta da ummuna Aisha, muka ce ita ce Zainab bint Jahash. Ita Zainab ita ma tana da matsayinta na musamman a gurin Ubangiji, domin Ubangiji ne alwalinta, shi ya daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan takan yi shagube wa matan annabi. Ta ce dukkanku ba ɗaya daga cikinku face danginta suka aurar da ita ga manzon Allah, ni kuma daga sama aka aurar da ni ga manzon Allah. Kenan ita ma tana da matsayi nata na musamman, ta wannan yasa take ga za ta iya karawa da ummuna Aisha. To shi yasa kishi ya fi zafi tsakaninsu su su biyu, sabanin sauran sai su zama ƴan kallo. Suna ga waɗannan suna da matsayi na musamman da ya zarce namu. To annabi ya je ya same ta ya ji menene ra'ayinta dangane da wannan magana da ake yadawa akan Aisha gabanin a saukar da ayoyi. Ka san tunda akwai zafin kishi haka ma za ta iya sharri wa kishiyarta. Ta ce wa wallahi halinta ne haka take. To amma tunda mumina ce Zainab, da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya same ta, mun san martanin da ta mayar wa manzon Allah. Sai ta ce wa manzon Allah, ya rasulullah ahmi sam'i wa basari, ta ce ya manzon Allah ni kam dai zan kare kunnuwa na daga yin ƙarya cewar naji mummunan magana na batanci akan Aisha alhali ban ji ba, sannan zan kare idanuna daga bada shaida kan cewar na ga mummunan abu game da Aisha alhali ban gani ba. A ƙarshe sai ta ce wallahi ma alimtu alaiha illa khaira, ta ce na rantse maka da Allah babu wani abu da na sani mummuna dangane da Aisha face alkhairi, duk wani abu da na sani na halayyarta, na dabi'unta, na kaikawanta, ba wani abu da na sani na sharri sai alkhairi. Mutumiyar kirki ce, kaga sheda na adalci. Duk kishin da suke, zafin kishin da suke tsakaninta da Aisha, bai sa ta yi wa Aisha ƙarya ba, bai sa ta yi wa Aisha sharri ba, ta yabi Aisha ta ce mutumiyar kirki ce, baiwa Allah ce ta kwarai, babu wani abu da na sani tattare da ita mummuna. Wannan ita ce mata ta gari, mata ta gari ba ta sharri wa kishiyarta, mata ta gari ba ta ƙarya wa kishiyarta a gurin miji ko a gurin wani, mace ta gari kenan. Kishiyar haka kuma matar banza. Yanzu duk matar da za ta yi ƙarya, ta yi kuttu, ta yi sharri wa kishiyarta, matar banza ce. Kuma sai Allah ya tambaye ta, ta yi sharri wa kishiyarta saboda kishi, ta yi ƙarya wa kishiyarta saboda kishi, ta yi makirci wa kishiyarta saboda kishi. Wannan matar banza ce, ba ta kirki ba ce. Matar kirki ba ta sharri wa kishiyarta, batta ƙarya wa kishiyarta, sawa'un a gurin miji ko kuma a gurin wani. Duk abin da za ta faɗi kan kishiyarta za ta faɗi alkhairi ne wadda ta sani. To wannan ɗabi'a ce wacce ta kamata mata su tasirantu da ita daga ummuna Zainab, Allah ya yarda da ita, matar annabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasan, lallai kuna da kyakkyawan koyi cikin ɗabi'unsu, cikin halayyarsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce kuna da kyakkyawan koyi, saboda haka mata a yau ƙalubalenku, ga koyi gare ku daga ummuna Zainab, Allah ya yarda da ita. Kyakkyawar ɗabi'a ta mumina, duk wacce take so ta zama mumina ta bi turban Zainab akan ba da shaida game da kishiyarta, sawa'un a gurin miji ne ko kuma a gurin wani wanda ba miji ba. Ummuna Aisha ta ce, to amma kuma a ɗaya hannun ‘yar uwar Zainab ta halaka tare da halakakku, ita ce Hamna, wacce mun yi bayanin ta ɗazuka ɗin. Ita tana gefe tana taya ‘yar uwarta kishi, amma ‘yar uwar kuma imaninta da taƙawarta bai sa wannan kishi ya sa ta yi abin da bai dace ba. To amma ita kuma ‘yar uwarta Hamna, da ba ma kishin ba da ita ake ba, da ‘yar uwarta Zainab ake yi, ta ɗauki da kwan yaɗa wannan magana. Kun ji abin da Aisha ta yi kuwa? Subhanallahi, ai ta yi kaza, ta yi kaza, da Safwan ba haka, sai ta ƙara gaba, sai ta je can. Duk dai don me tana taya ‘yar uwarta kishi? In ji ummuna Aisha ta ce, ita Zainab sai Allah ya kange ta da tsantseni da taƙawa da imani, amma kuma ‘yar uwarta Hamna sai ta dinga yi mata fighting, tana taya ta yaƙi na kishi, kuma sai ta halaka tare da halakakku. In ji ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki yarda da su gaba ɗaya. To wannan shine bayani dangane da taƙaitacciyar ƙissa ta ƙirƙirar ƙarya da aka yi, aka jingina ta wa ummuna Aisha, wanda babban abin da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, za mu fahimci matsayin wannan baiwa Allah ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Wannan ƙissar da muka karanta ‘yan uwa, Bukhari da Muslim sun fitar da ita cikin sahihansu. Bukhari ya fitar da ƙissar a cikin sahihul Bukhari, haka Muslim ya fitar da ita a cikin sahihu Muslim. Ƙissa ce wacce take da matuƙar muhimmanci, to shi yasa malamai na hadisi suka yi sharhi wanda yake yalwatacce wadatacce ma wannan ƙissar, kuma dube da yadda ƙissar ta tattaro darussa da fa'idoji waɗanda idan musulmi ya kalle su zai amfana da su a rayuwarsa ta duniya da lahira, malamai sai suka yi ƙoƙarin zaƙulo mana darussa da fa'idoji da hukunce-hukunce da wannan ƙissa ta ƙunsa, wanda kusan bai gaza darussa ɗari ba, idan kana bibiyar rubuce-rubuce na malamai da suka yi dangane da sharhi da fashin baki kan wannan kissa ta kazafi wa ummuna Aisha, zaka ga sun tsakulo darussa da fa'idojin da basu gaza dari ba. Idan ka duba cikin littafin Ahmadul Aini, Allah masa rahama, wanda yayi sharhi wa sahihul Bukhari Umdatul Qari, yana da littafi da ya kira shi Umdatul Qari, ya zakulo darussa masu tarin yawa. Sannan Ibn Battal shi ma yana cikin magabata, ya rasu a karni na uku, shekara na 200 da wani abu, shi ma yayi kokari wajen fito da abubuwan da za a amfana da su karkashin wannan kissa ta ummuna Aisha. Sannan idan kana duba littafin Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari kenan, shi ma zaka ga yadda yayi ta zakulo mana darussa da fa'idoji karkashin wannan kissar. Hakan nan Imam An-Nawawi cikin sharhin da yawa Sahih Muslim, shi ma ya zakulo mana darussa da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa. Hakanan Imam Al-Qurtubi cikin littafinsa Al-Mufhim, shi ma sharhi ne wanda yayi Sahih Muslim, ya zakulo darussa da fa'idojin da suke masu tarin yawa da wasu littattafai bayan waɗannan da na ambata. Kenan akwai buƙatar mu ambaci wani sashe na darussa da fa'idoji da malamai suka fitar mana karkashin wannan kissar domin mu ma mu amfana da su. Ba za dai mu samu damar kawo ko da 50 ba saboda yanayi na lokaci, amma za mu ambaci 21 insha Allahu ta'ala karkashin kissa din. Muna da sauran minti 10. To ƴan uwa, darasi na farko da za mu ɗauka karkashin wannan kissa da muka karanta ta, wacce ta kunshi kirkirar ƙarya a jingina ta wa matar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, malamai sun fito mana da wani hukunci mai muhimmanci wanda yake da alaka da zamantakewa na aure karkashin kissa din. Suka ce karkashin kissar za mu fahimci cewar ba tilas ba ne ga mai gida wanda yake da mata biyu isama, yayin da yayi tafiya da ɗaya daga cikinsu suka dawo daga tafiyar wacce ba a yi tafiyar da ita ba sai an rama mata kwanakinta. Suka ce a cikin kissar za mu fahimci cewar ba tilas ba ne rama kwanakin. Idan ya ga zai rama kuma da yaddar ɗaya abokiyar zamar, to babu laifi, amma in ya ga ba zai yi ba, to wannan ba lallai ba ne. Ina fata mun gane bayani. Mai gida ya dawo daga tafiya da ɗaya daga cikin matansa, ɗayar kuma an batta a gida ko kuma sauran an batsa a gida, in yana da mata uku ko huɗu, ya yi tafiya da mata ɗaya, sauran mata biyu ko uku ya bar su a gida, suka je suka yi sati ɗaya ko biyu da mata ɗaya, yayin da suka dawo wanda ya bar su a gida ba lallai ba ne sai ya rama musu kwanakin da ya yi da waccar a halin tafiya. Wannan tambayar an yi mana ita a tafsirinmu na Ramadan a wannan majalisi, kuma mun ba da amsa alhamdulillah gwargwadon iko. To karkashin wannan kissar malamai sun fito da hukunci cewar ba tilas ba ne a kan mai gida da ya yi tafiya da ɗaya daga cikin matansa, idan ya dawo da ita wacce ba a yi tafiyar da ita ba sai an rama mata kwana, suka ce ba tilas ba ne. A ina suka zakulo mana wannan hukunci? Cikin bayanin ummuna Aisha da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai yi tafiya da mace cikin matansa ana yin ƙuri'a. Suka ce sai aka fahimci cewar in har za a yi ƙuri'a shikenan, wani yanzu ita haƙƙinta ne tunda ta ɗauki ƙuri'a, a tafi da ita a je a yi tafiya, in aka dawo shikenan, kuma sai a ci gaba da rabon kwana normal. Sannan kuma cikin bayanin ummuna Aisha babu wani abu da ya nuna cewar idan an yi tafiya da wacce ƙuri'ar ita ta ɗauka, in an dawo annabi yana rama wa na gida kwanakinsu, babu wani abu da ya nuna haka ɗin. Suka ce to wannan dalili ne da ke nuna cewar idan mai gida ya yi tafiya ya dawo wacce ba a yi tafiyar da ita ba, ba tilas ba ne sai an rama mata kwanakin da aka yi a halin tafiya ɗin. Wannan babu saɓani tsakanin malamai. musamman in tafiyar tana da tsayi, to amma in tafiyar gajeruwa ce fa, misali tafiyar kwana ɗaya ko kwana biyu, wacce take gida idan aka zo sai an rama mata kwanaki kafin a ci gaba da rabon kwana tsakanin mata, nan malamai suna da ra'ayoyi guda biyu. Wasu suka ce in tafiyar ba ta yi tsayi ba kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, to wacce take gida idan an zo sai an rama mata kwanakinta gabanin a ci gaba da rabon kwana. Wasu kuma suka ce a'a, tawa'un tafiya ta yi tsayi ko gajeruwa ce in an zo babu batun rama kwana. Akan wannan Imamun Nawawi ya tafi ya ce kuma akan haka mazhabarsu take tafiya a kai. Abu na biyu, darasi na biyu da za mu fita da shi ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta, za mu fahimci cewar ya halatta maza su yi hidima wa mata a halin tafiya, ko da kuwa matan nan ba su da alaka da su, idan matan ya zama suna da buƙatuwa zuwa ga wannan hidima ɗin. A ina aka ciro mana wannan darasi ƙarƙashin kissa ta yadda Safwan bin Mu'attal da ya zo ya tadda ummuna Aisha ita kaɗanta a dokar daji, ya kwantar da raƙumi ta hau, ya ja raƙumin suka tafi, ai kaga yayi hidima wa ummuna Aisha. To wannan yake nuna abin jinjina ne ga ƴan uwa maza su yi hidima wa ƴan uwa mata a halin tafiya, idan ya zama matan suna da buƙatuwa zuwa ga hidimar, amma kuma hidimar a yi ta mai tsafta, a yi ta da taka tsantsan, domin kar a ba wa shaidan ƙofa ya kai ga a saba wa Allah. Saba wa Allah ba wai sai ya kai ga alfasha ba, hira ma da za ka yi da wacce take ajnabiya gare ka, wannan saƙo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba shi ne bayanin mai ahalari ba, wattaladdud bi kalamiha, ko magana da wacce ba muharramaka ba kuma kana jin daɗi da maganarta, shi ma yana cikin abin da yake haramun akan baligi, ko mai ahalari ya lissafo shi. Allah ya ce wala yakhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. An hana matan annabi su jara muryarsu, su kankan da muryarsu, su yi kasa-kasa da muryarsu, su gyara ta, sai wanda yake da tabo da kurji cikin zuciyarsa ransa ya raka. Allah ya ce wa kulna qawlan ma'rufa, ku yi magana wacce take sananne, normal magana, ba gyara murya, ba kasa-kasa da murya, ba kankan da murya. Saboda haka duk wanda zai hidima wa mace dole yi tsaftatacciyar hidima, idan buƙatuwa zuwa ga hidimar ta taso, musamman a halin tafiya. Wannan hikimar ce ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka haramta wa mace mumina ta yi tafiya na wuni ɗaya da kwana ɗaya sai da Muharram. Yanzu an ce wuni ɗaya da kwana ɗaya, ba fa wai a wuni a kwana ba, ba shi ake nufi ba. Wani irin wuni da kwana ake nufi? Tafiyar da za a kwashe ta, za a kwashe wuni da kwana ana yi a zamanin annabi. An gane bayani na? Yanzu tafiyar da za a kwashe wuni da kwana ana yi a zamanin annabi, a yanzu za a iya yin ta a awa hudu. An gane bayani? Saboda a zamanin annabi suna tafiyar ne a kan raƙumi, ko jaki ko doki. To malamai da suka tashi ƙiyasi da suka yi dangane da tafiyar wuni da kwana, sai suka ce tafiya ce wacce za ta iya kaiwa tafiyar kilomita 75 zuwa 80. To wannan yasa suka ce kenan yanzu duk tafiyar da nisanta ya kai kilomita 75 zuwa 80 ya haramta ga mace ta yi ba tare da muharrami. Kenan ƙasa da haka za ta iya, za ta iya tafiyan kilomita 40 ba muharrami ba lai. Misali za ta iya zuwa Misau, za ta iya zuwa Jama'ari, za ta iya zuwa Bulkatuwa, za ta iya zuwa Shira ba muharrami ba laifi, saboda bai kai kilomita 75 zuwa 80 ba. Amma ta yi tafiya daga nan zuwa Bauchi ba muharrami, ta aikata haramu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira yawman wa layla illa wa ma'aha bu mahram. Annabi yace bi halatta ga matar da tayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba tayi tafiyar wuni da kwana ba ce tare da ita akwai muharram, ba wuni da kwana normal wanda muke amfani da shi a yanzu ba, a tafiyar da ratanta ya kai wuni da kwana a zamanin Annabi, wanda a yanzu kuma ratanta ya kai kilomita 75 zuwa 80. Bayanin kuwa ya fito. A zamanin Annabi idan mutum zai wuni yana tafiya, ya kwana yana tafiya, idan an lissafa kilomita da ya ci baya wuce kilomita 75 zuwa 80, to irin wannan tafiya mai irin wannan rata bai halarta mace ta yi ba sai da muharrami. Karki dauka a wani tafiyan wani ɗan je inda ai ba shi Annabi yake nufi ba. Yanzu misali mutum ya fita daga azare karfe 7 na safe, zai iya zuwa ya gama bukatunsa ya dawo Bauchi dare bai yi ba, ya dawo azare bare ya je Bauchi ya gama bukatunsa ya dawo azare dare bai yi ba. To karki kalli wannan bayani na Annabi da wannan kallo, wannan tawili ake kiransa. Nake ce to Annabi ya ce tafiyan wuni da kwana, ni kamar naje a wunin zan dawo ba zan kwana ba, wannan shine tawili. Annabi ba haka yake nufi ba. Abinda Annabi yake nufi ratan tafiyar, ratan tafiyar kuma zamanin Annabi yana daidai da kilomita 75 zuwa 80, shine wanda mutum zai wuni yana tafiya, kwana yana tafiya. Amma yanzu in zaka wuni kana tafiya, ka kwana kana tafiya, ai sai kilomita 100 kaza ko? To ba wannan Annabi yake nufi ba. Yanzu sai a ce zuwa Lagos ko? Na'am. Sai Lagos. To ba wannan Annabi yake nufi ba. Abinda Annabi yake nufi tafiyar da in kana yin sa ka kwashe wuni kana yi, ka kwashe dare kana yi, a tafiyar su na da wacce ake yin ta a raƙumi, ba irin tamu ta yanzu wacce ake yi a mota ba. To yanzu kenan macen da za ta fita daga azare ita kadanta ta tafi Bauchi ba muharrami, ta san ta saba wa Allah da manzansa. Ina fata mun gane. Ana kokari ƴan uwa, ana kiyaye dokokin Allah, shine zaman lafiyar mu. In aka ce wannan dokon Allah ne, tilka hududullahi fala ta'taduha, wadancan din dokokin Allah ne, kar ku ketara su. Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha, wadancan dokokin Allah ne, kar ku kusance su. Kiyaye dokokin Allah zaman mu lafiya, keta dokokin Allah mun dayabo mun dauko da laba ga mu. Amma yanzu wannan hukunci na Ubangiji fa kashi 90 cikin 100 na al'umma musulmi sun ajiye shi a bayansu, sai kai sa'a ka samu kashi 10 cikin 100 suna dabbaka wannan. Wannan kai ka ce ma babu dokar, kawai in bukata ta taso ni mace ta tafi abin tari ta dawo, ba a ma waiwaya a kalli wannan, wasu ma ba su san da shi ba saboda an faka shi a gefe, kuma iyaka ne na Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka ƴan uwa mu yi hattara, ina ga saboda yanayi na lokaci abubuwa darussa guda biyu da muka ambata za mu takaita a kansu, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gaba, sai mu duba sauran darussa da muka ce za mu ambata abubuwan da muka faɗa na dadai. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.